human being, capable of doing terrible things. I am a human being, capable of doing terrible things. I am a human being, capable of doing terrible things. I am a human being, capable of doing terrible things.
This light is tricking all over the world. 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 Da 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 da
Run.
Mistaken if you think what I'm awake and celebrating everything what I become.
Da 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 da